الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تثبت الله تبارك وتعالى ذلك من لنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin daya ga watan Jumadal Akhira shekara ta 2433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan hudu shekara ta 2012 da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata a wancan sati mun zo ƙarshen gulugul maram don haka kai tsaye insha Allah ta'ala littafin da zai mai gurbin sa shine littafin da aka fi sanin sa da sunan Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Allah ya ji kansa wanda kasancewar wannan littafi shine ya dace a farko ya gabaci bulugul maram illa kasancewar dai duk tafiyar su daya domin hadisan da suka kunsa hadisai ne waɗanda suka shafi hukunce na shari'a abin da ya shafi ibada da mu'amala illa kasancewar dan bambancin da yake tsakanin sa da bulugul maram shi malam ya takaita wannan littafi akan hadisan da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka yi ittifaki a bisa fitar da shi a cikin ingantaccen littafin su lalle haka ya lazumta ma kansa kamar yanda zamu gani a cikin muqaddimar illa kasancewar da shi dan adam tara ne baya cika goma an gane ko yayi alƙawarin haka amma kasancewar ya dan keta sharadin sa a wasu mahallai waɗanda duka ba su wuce ba a kirga wanda wani lokaci sai ya fitar da hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kadaita da riwayar sa wani lokaci kuma ya fitar da hadisin da al-Imam Muslim shi kadai ya rawaito hadisin tare da cewa shi ko abin da ya lazumta ma kansa shine hadisan da shi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka yi ittifaki a bisa fitar da shi kuma hadisi wanda ya kunshi hukunci daga cikin hukunce na shari'a ta Musulunci tare da cewa shi wato bulugul maram illa kasancewar shi kuma littafin gaba ɗayan sa iya abin da yake kunshe da shi na adadin hadisi shine 430 shi ko bulugul maram bai takaita ba akan hadisan da suke cikin Bukhari da Muslim duk ma dai wani hadisi in dai ya shafi hukunci to galibi ya takaito shi ya hada a cikin wannan littafi wanda hadisi kusan 300 da yan kai ne duk da cewa lissafi yana dan shan bamban wata nusuka zaka ga ya kai kusan 500 da yan kai بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى كسنشيور إتوانا قبع تفركون شيوا قال الشيخ الحافظ تقي الدين wannan karka fahimci cewa malam shine ya kambama kansa a farkon littafin yace qala ash-shaykhul hafiz taqiyuddin wannan kasancewar ba karantarwar wato malaman kwarai ba waɗanda suke malaman Allah magabatan kwarai ba sa kambama kansu duk wani wanda yake Allah ya kai shi matsayi musamman matsayi na ilimi to har a kullun bayyana nuna cewa shi wata tsiya ne ai anan tunanin ka ma ba ya baka malamin shi da kansa zai fito ya ce shine Sheikhul Hafiz Taqiyuddin to galibi wannan yana kasancewa daga wajen an-nusakh ma'ana waɗanda suke kofi littafi idan malamin ya wallafa littafi waɗanda za su kofi wannan littafi wanda za su tabba'a shi to su ne suke kawo irin wannan a farkon littafi an gane ku don haka kasancewar shi mumini iya abinda aka san shi da shi shine kaskanta kai don haka wannan ba fada bace ta malam yace shine Ash-Shaykh Al-Hafiz Taqiyuddin lalle wannan kuma lakabin sa ne kenan Taqiyuddin wanda kuma kasancewar a zamanin su ne ya shahara wato yi ma yaya irin waɗannan lakabba wanda galibi zaka dauki duk waɗanda suka zo akan irin wannan wannan a wannan zamani mafi yawan su suna da irin wannan lakabi wannan lakabi na sa yayi daidai da lakabin wato shine Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim domin shi ma lakabin sa shine wato Taqiyuddin idan ka dauki irin su al-Imam an-Nawawi lakabin sa shine Sharafuddin idan ka dauki irin su Ibn al-Qayyim shine wato Shamsuddin al-Imam as-Suyuti shi kuma Jalaluddin to lalle duka duk da cewa irin waɗannan lakabba sun tashi a cikin su amma akwai nau'i na tazkiya a cikin sa dan haka yana daga cikin lakabin da shari'a wato bata yarda da shi ba dan haka shi al-Imam an-Nawawi a rayuwarsa babu sunan da yake tsana a kiraye shi da shi a masa irin wannan lakabi kamar a ce masa Sharafuddin lalle duk da cewa abu ne ya riga ya shahara dole ai kuma dan a rabi cewa wane da wane kenan dan a rabi tsakan kanun kasancewar suke da irin wannan lakabba kenan don haka lakabin sa shine Taqiyuddin kinayarsa shine Abu Muhammad sunan sa na hakika shine Abdul Gani sunan mahaifinsa Abdul Wahid kakansa shine Ali mahaifin kakansa shine Surur Al-Maqdisi wannan kuma nisbakin sa kenan an dangana shine zuwa Qudus an gane ko domin kasancewar shi malan an haife shi a shekara ta wato 541 a wata alƙarya da ake kiranta Jamma'il ita Jamma'il tana nan tsakankanin duwatsun Nablus ita Nablus wato ƙasa ce daga cikin ƙasashe wanda yake na yankin Falastin don haka duk abin da yake wannan kewaye ake dangana su zuwa Qudus don haka ake ce masa Al-Maqdisi kenan wannan dangantar shi zuwa Qudus ma'ana dan birnin Falastin ne tunda mahaifar shi shine wato Jamma'il kenan hijira tana 541 kasancewar daga nan inda aka haife shi mahaifarsa Jamma'il mahaifansa suka taso tare da shi suka kauro zuwa masjid na Abu Salih wanda shi masjid na Abu Salih yana wajen kofar gabas wato ta birnin Dimashq Dimashq ita ce headquarter ta Suriya a yau tun a wancan lokaci ita ce tafi shahara ma'ana domin birni ne wanda ya tattarar da manya-manyan malamai irin su al-Imam Ibn Kathir dukkan su mutanen Dimashq ne to daga nan mahaifansa da suka taso daga Jamma'il sai suka dawo gindin wani masallaci da ake ce masa Masjidu Abi Salih wanda shi masallacin yana wajen kofar gabas wato ta birnin Dimashq sannan daga nan mahaifansa suka tashi suka kaure zuwa wato Jabal Qasiyun wanda shi ma kasancewar wuri ne daga cikin biranen Sham a wannan lokaci suka zo suka gina gida a wannan karkashin dutse da suka koma Jabal Qasiyun suka gina wata babban makaranta wanda aka fi sanin ta da Al-Madrasatul Umariya wanda makaranta ce wadda ta shahara manya-manyan malamai na addini sun fita daga cikin wannan makaranta ma'ana wannan makaranta ita ta yaye su to dan haka wannan unguwa da suka zauna sai ake kiranta ma As-Salihiyya kasancewar malamai suka ce an ambaci wannan suna da cewa wannan unguwa da cewa As-Salihiyya saboda waɗanda suka zo suka zauna a wannan unguwa ma'abuta ilimi ne da nagarta ahlul ilmi was-salam sune kenan mahaifan shi wannan mawallafin littafin Abdul Gani Al-Maqdisi
Na'am.
Kasancewar a yanda ya tashi a rayuwarsa bangaren abin da ya shafi neman ilimi tun yana yaransa ya nemi ilimi a wajen kasancewar shine Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama al-Maqdisi wanda kasancewar wannan shine shugaban kabilar su ma'ana dangin su wanda babban malami ne daga cikin manya-manyan malamai wanda shi Ibn Qudama shine ya wallafa littafin da ake kiran shi da Al-Mughni to kasancewar shine malamin sa na farko wannan fa ana maganar bayan an haddace Al-Qur'ani wannan ana maganar bangaren ilimi da aka shiga damun su magabatan kurai farkon abin da suke farawa da shi shine haddace Al-Qur'ani wanda galibin su ko kalla ne kaga mutun ya wuce shekara 10 zuwa 12 zuwa 13 bai haddace Al-Qur'ani ba wanda zaka samu wasu daga cikin su mafi yawa shekara 8 zuwa 9 sun haddace Al-Qur'ani sannan idan aka gama haddata Al-Qur'ani haddata yi kyau kai tsaye ake shiga bangaren dukkan wani ilimi to farkon malamin sa wanda yayi almajirci a wajen sa shine kenan Al-Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama al-Maqdisi sannan bayan yayi karatu a wajen sa sai ya koma wajen malaman Dimashq malaman Dimashq a wajen su ya koyi ilimi wanda yake na fiqhu sannan kuma da sauran fannunuka wadanda suke na ilimi bayan wato ya dan lalime abin da ke wajen su na ilimi a wannan lokaci kuma sai ya bulaguro zuwa birnin Baghdad a shekara ta 560 da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ta 560 a wannan lokaci yana da shekara nawa kenan shekara 19 kenan a wannan lokaci yayi bulaguro ya je birnin Baghdad wanda kasancewar wannan daman sunna ce ta magabatan kwarai yin bulaguro domin neman ilimi wanda kasancewar dalili akan yin bulaguro domin ilimi neman ilimi abu ne wanda Allah ya tabbatar mana da shi a cikin Al-Qur'ani Annabi Musa alaihi salam yayi bulaguro da almajiransa domin neman ilimi lokacin da ya nemi cewa Ubangiji ta'ala ya nuna masa inda zai hadu da wannan bawa nashi wanda yafi Annabi Musa ilimi shine Khidir alaihi salam wanda kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma sun sunnanta mana haka wanda kasancewar sahabi ya taso ta kanasi da tafiyar wata yazo masa fimin hadisi daya to shine a shekara ta 560 ya tafi zuwa birnin Baghdad farkon malamin da ya sauka a wajen sa yayi karatu shine al-Imam Sheikhul Imam Abdul Qadir al-Jilani domin Sheikh Abdul Qadir al-Jilani ya saba da sauran waɗannan shehunne saboda shi malami ne wanda yake tacicci na addini kuma dan duk galibi abinda ake lika masa mabiya ne dan aqidar shi ma aqida ce tacicci a aqidar ahlus sunna wal jamaa illa kasancewar daman mabiya su ne suke kai mutun inda Allah bai kai shi ba an gane sabanin wasu shehunnan komai ba su kawo ba gudunmuwar su a cikin addini sai nuna cewa su jikokin annabi ne to a farkon wanda shi Abdul Gani ya sauka a wajen sa shine Al-Sheikh Abdul Qadir al-Jilani lokacin da ya je birnin Baghdad ya nemi ya karanci fiqh a wajen sa da sauran fannunuka na ilimi kusan tsawon kwana 40 dan Sheikh Abdul Qadir al-Jilani sai da yake bance masa lokaci biyu a tsawon yini yake bashi karatu da shi da dan uwan shi suka tafi wajen sa bayan kwana 40 Allah ya karbi rayuwar shi Sheikh Abdul Qadir al-Jilani Allah ya ji kansa sannan daga nan sai ya koma wajen wani malami wanda ake kiran shi Abul Fathi Ibn Lumina ko kuma ya zamanto Ibn Lumuna anan ya nemi ilimi ya ci gaba da neman fiqh a wajen sa bayan haka sannan sai ya koma zuwa birnin Asbahan a birnin Asbahan ya zauna zamani mai tsawo yana karatu a wajen malamai kuma yana karantarwa an gane ku kenan daga nan Baghdad sai ya koma birnin Asbahan da ya koma birnin wato Asbahan sai ya ringa jifa tsuntsu da kunkubiyu yana karatu a wajen malamai kuma sannan kuma shi ma yana karantarwa har aka kai shekara ta 578 sannan sai ya sake komawa zuwa birnin Baghdad kenan tsakanin bulaguren shi na farko da na biyu zuwa birnin Baghdad shekara nawa shekara 18 tunda bulaguro na farko da ya zuwa birnin Baghdad shekara ta 560 sannan ya koma Asbahan a asubahani kenan sai da ya zauna kusan shekara 18 yana karantarwa kuma yana kudu sannan ya sake komawa birnin Baghdad da ya koma birnin Baghdad wato kasancewar ya ringa karantar da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan birni wanda yake na Baghdad bayan ya karantar da hadisi zamani wanda yake mai tsawo sannan sai ya komo birnin Dimashq wanda daman Dimashq ai mahaifansa da suka taso daga can wato Jamail abin da suka dawo nan birnin Dimashq suka dawo sai ya dawo inda mahaifansa suka kauro suka gina makaranta wanda ake kiranta Al-Madrasatul Umariya to a wannan lokaci akwai wani katon masallaci wanda aka gina a nan birnin Dimashq wanda ake kiran shi Al-Masjidul Umawi wanda Banu Umayya su suka gina wannan masallaci aka bashi babbar kujera aka masa minbari yana karantarwa jama'a sai suka sahi ya samu karkuwa a wajen jama'a jama'ar birnin Dimashq suka yi ca a wajen shi suke koyon ilimi ba dare ba rana sai aka samu wasu jama'a su ne Banu Zaki da Banu Daulari wasu malamai ne sai suka masa hasada suka gune masa a lokacin nan mai zasi sai suka shirya wani malamin su ana kiran shi Abdulrahman ibn Najm al-Ubadi suka kulla wata makarkashiya da shi suka ce je ka duk lokacin da zai fara karantarwa kai ma je ka kusa da shi ka bude halkarka in yaso sai ka ringa daga murya domin ka shawwasha shi ka rikitar da shi ya kasa samun nutsuwa aka masa haka da ya ga haka shi Abdul Gani sai ya canza lokacin karatun shi sai ya dawo da shi bayan sallah ta asar to ana nan yana ci gaba da karantarwa a wannan Al-Masjidul Umawi wata rana malam sai ya bayyana akidar shi wanda akidar shi kuma akida ce ta Ahlus Sunna wal Jama'a wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan da suka rayuwa akan da suka bar duniya a lokacin nan akwai wani alkali wanda ake ce masa Muhammad ibn Ali ibn Muhammad wanda aka fi sanin sa da Ibn Zaki an gane ko Ibn Zaki Yiddin da shi da Biyahuddin Ad-Daulawi shine Abdul Malik ibn Zaid As-Sa'dani to waɗannan malamai guda biyu da suka ji Abdul Gani ya bayyana akidar shi su kuma daman ashaira ne wanda kasancewar ayatu sifat tawili suke mata shi kuma ya bayyana tacicciyar akida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita sai suka zo suka gaya ma shugaba a nan fada suka ce ai abinda za a yi dole ya zo a zauna a yi muhawara a tattauna da shi aka sanya ranar da za a zo a nan fada sarki a tattauna ya kawo hujja su kawo hujja wato a ranar litinin 24 ga watan Zulkaada shekara ta 595 da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mas'ala za a tattauna sai aka tattauna akan mas'alar daukakar ubangiji tabaraka wa ta'ala akan al'arshin sa da kuma mas'alar saukowa da ubangiji tabaraka wa ta'ala ke yi a kowane dare zuwa samar duniya da kuma mas'alar cewa ubangiji ta'ala yana zance da harafi da sauti an gane ku dama waɗannan mas'aloli shine zaka gane cewa wannan tacicciyar akida gare shi akida ta Ahlus Sunna wal Jama'a ko kuma ka gane cewa mu'awwil ne in dai akan wannan mas'ala kai tsaye ake iya ganewa to a lokacin nan aka ringa tattaunawa a fada zance tattaunawa ta yi tsawo Abdul Gani Al-Maqdisi sai rinjaye akan su da hujja to me za a yi a wannan lokaci shi shugaba sai yake cewa yanzu dukkan jama'ar nan akan bata suke kai kadai kake kan gaskiya malam yace masa kwarai domin ni ina da dalili daga cikin Al-Qur'ani da Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk abin da na faɗa me za a yi take yanke shugaba sai ya tura sojojinsa suka je suka rusa minbarin da malam yake zama yake karantarwa a cikin wannan masallaci na Banu Umayya kwata-kwata aka hana shi zama aka ce maganar ya karanta ya ci gaba da karantarwa a nan gaba shikenan ba maganarta to a lokacin nan zuciyarsa ta yi kunci ya samu damuwa za a yi sai ya koma birnin Ba'alabak da ya koma birnin Ba'alabak daga nan kuma hallo sai ya kaure ya ci gaba ya koma birnin Masar a birnin Masar anan ya zauna ya kwashi zamani mai tsawo yana karantar da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi samun karbuwa a cikin zukatan jama'a ni za a yi su ma malaman Masar sai suka maica su ma suka masa hasada suka gune masa sai suka tura ma wani wazirin su wani ministan su wanda ake kiran shi Safiyuddin ibn Shukr a lokacin nan ya rubuta takarda ya sanya hannu cewa za a kore shi daga birnin Masar in ya so ya koma can birnin Maghrib an gane ko ya koma can Maghrib illa kasancewar kafin wannan takarda ta minista ta zo da cewa an kore shi daga birnin Masar ya koma can birnin Maghrib Allah ya karbi rayuwarsa wato malamin ya nemi ilimi a wajen manya-manyan malamai waɗanda sun wuce a lissafa wannan kuma daman al'adar magabatan ƙurayi duk malamin da suka san akwai abin da za su iya fa'idanta a cikin addininsu to za su yi kokarin su yi su samu fa'ida a wajensa wanda dai kamar yanda ya gabata malamin sa na farko shine Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama al-Maqdis sannan daga cikin malaman sa akwai Abu al-Makarim shine Ibn Hilal wanda yake birnin Sham sannan kuma akwai Abdul Qadir al-Jailani Allah ya ji kansa sannan akwai Abu al-Fath Ibn al-Mina sannan akwai Hibatullah Ibn Hilal da Ibn al-Babti wato wanda yake birnin Baghdad da Abu Bahir as-Silafi wanda yake birnin Iskandariya can Masar sannan ba an gane ko a wajen Abu Dahir as-Silafi sai da ya zauna tsawon shekara uku yana karatu a wajensa bayan haka daga cikin malamansa kuma akwai Muhammad ibn Barri an-Nahawi shi ma yana daga cikin manya-manyan malaman Nahawi waɗanda suke na birnin Masar wanda ibn Barri daga cikin magabatan ƙwarai a bangaren abin da ya shafi lugha yana daga cikin wanda ake kirgawa da su sannan a birnin Mosul yana da malaminsa shine Abu al-Fadl ad-Dusi sannan akwai Sheikh Abdul Razak ibn Ismail al-Qumasani wanda yake birnin Hamadan sannan akwai Al-Hafiz Abu Musa al-Madini shi ma yana daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke magabata waɗanda suke da tattafai akan garibul hadis da a can birnin Asbahan wannan su ne kaɗan daga cikin malaman da malam yake karatu a wajensu sannan daga cikin almajiransa a farko dai akwai ƴaƴansa shine Abu al-Fath da Abu Musa sannan daga cikin dalibansa akwai Abdul Qadir ar-Ruhawi sannan akwai Muwaffaquddin shine Ibn Qudama al-Maqdisi akwai kuma Ibn Abdiddain irin su Usman ibn Makki Ash-Shari'i irin su Ahmad ibn Hamid al-Artali waɗannan kaɗan daga cikin ɗaliban malam waɗanda suka yi karatu a wajensa wanda kuma su ma galibin su manya-manyan malamai ne sun yi littattafai a bangaren abin da ya shafi ilimin addini malamai magabatan ƙwarai sun yi yabo a kansa ya ma wuce a lissafa kamar yadda shi Ziyauddin al-Maqdisi yake cewa kana la yus'alu an hadithin illa zakarahu wa bayyana Abdul Gani ya kasance ba a taba masa tambaya dangane da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ambata muku hadisin inda yake kuma ya muku bayani mai gamsarwa game da shi don haka kasancewar suka masa malakabi a wannan lokaci abinda suke kiran shi Amirul Mu'minin fil hadis aka zo wata rana malam yana karatu wani yazo yace yayi rantsuwa aka ce masa ai ga wani yayi rantsuwa yace in har baka haddace ba hadisi 100 yace to matan shi sakakka ce ma'ana ya saki matan shi kamar gardama ce suka same shi tsakaya suka samu tsakanin shi da wani sai yace ibnu wannan Abdul Gani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi yace wallahi ya haddace sama da hadisi 100 yace in har bai haddace hadisi 100 yace to matata na sake ta mu je a tambaye shi aka je aka tambaye shi yace masa wallahi da ka faɗi sama da haka ma yace kai gaskiya ma'ana na haddace sama da hadisi yafi 100 dan kasancewar shi yafi ba da rinjaye a bangaren ilimin hadisi kwarai sannan kasancewar wato Ibn Qudama yake cewa a bangaren halayensa yake cewa ba mu taba rigaye da shi akan wani aiki wanda yake na alkhairi yace face sai ya rigaye ni wannan mahali duk wani abu na alkhairi in dai aka sa gaba to Abdul Gani yana ɗaya daga cikin wanda za su zo a layi na farko don haka al-Imam Ibn Kathir Allah ya ji kansa yake cewa kana nadiran fi zamanihi fil hadisi wa asma'ir rijal samun ya irin shi yace dan kadan ne a zamanin shi ma'ana ba su ce al-safa ba waɗanda suka kware a wajen sanin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sanin marwayata don haka al-Imam Suyuti yake cewa kana gazir al-hifzi wal itikan yana da yawan hadda ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma da kyauta ta hadda sannan kasancewar yayi littattafai waɗanda sun wuce a lissafa a kadan yana da littafi ya kai kusan 34 wanda ya wallafa su a iya rayuwarsa wanda manya-manyan littattafai da waɗanda kuma suke rasaili wanda dai kadan daga cikin su dan fa'ida akwai itikabul imam Shafi'i wanda littafi ne wanda shi malam ya wallafa shi akan bayyana aqidar al-Imam Shafi'i irin su al-iktisal fi al-itikad irin su akhbarul Hasan al-Basri irin su ashradus sa'a irin su al-jami'us sagir li ahkamil bashir an-nadhir irin su ad-durratul mudhiya fi sirrati fi siratin nabawiyya da irin su bunyatul huffaz irin su wato littafin sa an-nasihatu fil adiyati sahiha ma'ana lokaci ba zai wamu bayyana littattafan wannan kadan kenan daga cikin littattafan da shi malam ya wallafa a ƙarshe dai shi malam Allah ya karbi rayuwarsa wato a ranar litinin 23 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 600 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ta 600 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin watan Rabiul Awwal ranar litinin Ubangiji ta'ala ya karbi rayuwarsa a wannan lokaci yana tsayi shekara 60 ba daya dan kar mu manta ya gabata shekarar da aka haife shi shine hijira tana 541 kuma ya mutu a 600 daidai kenan shekara nawa 59 kenan 60 ba daya Allah ya ji kansa Allah ya zaunar da shi aljannarsa to shine kenan anan da yake qala shaykhul hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala sai yace alhamdulillahi al-malikil jabbar yace dukkan wani dangi na yabo cancanta ne ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala al-malik wanda yake mamallakin kowa da komai al-jabbar wanda yake mai tilasa bayinsa akan abin da ya ga dama shi lafazin al-malik malamai suka ce yafi fadi yafi kai gaya wato dangane da lafazin malik kenan wannan binisba lil makhluki da a ce maka al-malik gara a ce maka al-malik saboda zaka samu cewa shi al-malik duk wanda aka ce al-malik sarki kenan yana da mallakar wani abu an gane ku amma shi zai iya kasancewa kana da mallakar wani abu amma kai ba sarki bane amma shi galibi idan aka ce al-malik to yana da mallakar wasu abubuwa waɗanda suke sun wuce a lissafa tare da cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala shine malikul ashiyai kulliha komai gaba daya mallakar shi ne kamar yadda yake lillahi mulku samawati wal ard mallakar abin da ke cikin samai da ƙasai gaba ɗayan shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ne da haka yace kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha to shine anan ya siffanta ubangiji ta'ala ya ambace shi da wannan suna nashi al-malik shine yace al-malik wato mamallakin kowa da komai sai yace al-jabbar wanda yake mai tilasa bayinsa kenan ma'ana akan iya abin da yasu domin shi lafazin al-jabbar din ma ka bashi ma'anar tilasawa ubangiji ta'ala kuma shi yake tilasa bayinsa iya abin da yasu shi bawa yake aikatawa ba abin da shi bawa yasu a karan kanshi ba domin mashi'ar bawa mai biya ce ga mashi'ar ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ko kuma al-jabbar ka dauke shi kenan al-muslihu li shay'i min halil fasad ila nasqis sadad ma'ana ne inganta abu bayan ya lalace ya tsara shi ya maida shi kamar yanda ake bukata an gane ku kenan sai ya zamanto min al-jabr ne domin lafazin al-jabr wato shine ka tsara abu ka inganta shi bayan ya lalace wa yake dora mutumin da ya kare ubangiji tabaraka wataala karewa din ma wanda take ma'anawiya ko kuma karewa wanda take hissiya duk wani abu idan ya lalace ba wanda ke maida shi kamar yanda yake illa ubangiji tabaraka wataala kamar yanzu bayi idan sun riddige sun zama kasa wane ne zai dawo da su halitta ta farko ni tsaras ubangiji tabaraka wataala dan haka ya cancanci wannan suna aljabbar kenan ko kace me inganta abu bayan lalacewar shi ko kuma aljabbar me tilasa bayin sa akan iya abin da yasu shine sai ya ce alwahid wato wanda yake makadaici idan aka ce alwahid shine malla nadira lahu wala masir wanda ba shi da tamka ba shi da kishiya ubangiji ta'ala ba shi da kishi ba shi da wanda yake kama da shi ko tamka a cikin abin da yake zatin sa da sifofin sa da sunayen sa da ayyukan sa don haka ya cancanci wannan suna alwahid kamar yanda ya ambaci kansa da wannan suna a cikin alqur'ani lillahi alwahidil qahhar sai ya ce alqahhar wanda yake mai matukar rinjaye akan bayin sa idan aka ce alqahhar wato shine kenan wanda ke rinjayar abubuwa amma shi ba a rinjayar sa idan aka ce kenan alqahhar malamai suka ce ma'anar sa shine alqadiru ala man ghayrihi min fi'lin bi khilafi muradi wanda yake da iko ya tirsasa bawan shi ya aikata iya abin da yake nihi sabani kenan shi abin da bawa yake nihi kenan ubangiji ta'ala shi yake da rinjaye akan bayin sa wa huwa alqahiru fawqa ibadi dan haka kenan babu wani abu a cikin sammai ko a cikin kasai wanda ke gagarar ubangiji tabaraka wataala shike tilasa bayin sa su yi iya abin da yake so abin da yake dama lafazin alqahar wato sigatul mubalaga ne kenan wanda yake kai gaya a wajen rinjaye idan kace alqahir mi rinjaye alqahar wanda yake kai matuka a wajen rinjaye sai ya ce wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa ina tabbatarwa tun daga harshe na har zuwa zuciya babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu gaba daya wahdahu la sharika la kuma shi kadai yake ba shi da abokin tarayya imma a cikin uluhiyyar sa ko a cikin rububiyya ko a cikin sunayen sa da sifofin sa sai ya ce rabbu samawati wal ardi mahaliccin sammai da kasai domin na daga cikin ma'ani na ar-rabb shine al-khaliq imma ka ce mahaliccin sammai da kasai ko kuma ka dauki rabbu anan bi ma'anal malik ma'ana mamallakin sammai da kasai wa ma bainahuma da duk abin da yake tsakankanin su na halittu al-aziz wanda yake mai rinjaye akan bayin sa wanda ba a rinjayar sa an gane ku domin lafazin al-aziz shine kenan al-qadir al-qahir al-ghalib alladhi la yujizuhu shay mai rinjaye wanda babu wani abin da ke gagarar shi wannan ku sifa ce daga cikin sifofin ubangiji tabaraka wataala al-izza wanda babu wani abu wanda yake gagarar ubangiji ta'ala imma a cikin sammai ko a cikin kasai kamar yanda yake wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis sama'i fis samawati wala fil ard sai yace al-ghaffar ubangiji wanda yake ya kai matuka a wajen suturce bayin sa dangane da abinda zai aibanta su ya kunyatar da su al-ghaffar shi ma sigatul mubalaga ne idan kace al-ghafir ma'ana mai suturce bawa wanda duk wani abu wanda zai iya aibanta ka zaka iya kunyata in ma anan rayuwarka ta duniya ko a makoma lahira ubangiji ta'ala shi yake rufa ma bawan sa asiri ya lullube shi idan kace kenan gafir mai suturce bawa gaffar wanda yake matuka a wajen suturce bayin sa an gane ko domin asali lafazin al-gaffar ma'khuz ne min al-ghafr idan aka ce al-ghafr wato shine as-satr ka lullube abu ka rufe shi kar kowa ya gane shi don haka kenan gafara da ake cewa kai laifi a lullube laifinka kar wani ya gani ka kunyata in ma a nan rayuwa ta duniya ko kuma a makoma lahira to wannan ita ma sifa ce daga cikin sifofin ubangiji tabaraka wataala kuma suna ne daga cikin sunayen sa domin ba wanda ke gafarta ma bayi face ubangijin da ya halicce su shine yace al-aziz wanda yake mabuwayi wanda ba a rinjayar sa Al-Ghaffar wanda yake matuka a wajen suturci bayan sa dangane da duk abin da zai aibanta su ko zai kunyatar da su in ma a nan rayuwa ta duniya ko kuma a makoma lahira sai yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa ina tabbatarwa lalle annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alai bawani na ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma manzon sani ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da iya abin da yake so a siffanta shi da shi a rayuwarsa a ce masa abdullah rasulullah kace bawan Allah manzon sa kamar yanda yake kar ku wuce gona da iri da ni kamar yanda ɗan mushaw suka wuce gona da iri da Isa dan Maryam manzon Allah yace inna ma ana kusan da cewa ni dai bawa ne na ubangiji ta'ala faqulu abdullahi wa rasul ku ce da ni bawan Allah kuma manzon sa shine yace abduhu wa rasuluhu bawa ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma manzon sa ne sai yace al-mustafa al-mukhtar wato shine abun zabi daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala al-mukhtar wanda aka tankade aka rauraye aka fito da shi daya daya wanda yake shine mai daraja babu wani wanda ya tinkari fagen sa a wajen daraja da daukaka da martaba a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala lafazin al-mustafa ma'khuzun ne min al-istifa al-istifa shine al-ikhtiyar don haka kenan lafazin al-mustafa da al-mukhtar mutaradifan ne a wajen ma'ana ma'ana suna kusan juna a wajen ma'ana idan kace al-mustafa kenan abun zabi waye zabe shi shine ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yanda yace Allahu yasdafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas ubangiji ta'ala shi yake zabar jakadu daga cikin mala'ikunsa ya ringa tura su wajen bayin sa su ne annabawa da manzanni haka daga cikin mutane ubangiji ta'ala shi yake zabar wanda ya ga dama ya turo shi a matsayin manzo haka kenan lafazin al-mukhtar shi ma ismul maf'ul ne kenan abun zabi waye zabe shi shine ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yanda yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar sai ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-afiya wato ubangiji ta'ala ya kara masa yabo haka nan akan alihi ma'ana mabiyansa da sahabbansa waɗanda suke zababa wanda karmu manta ya gabata shi salati na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ke ma bayinsa ya sha bamban da salati na mala'iku da salati na mu'minai salati na ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yanda abul aliya Allah ya ji kansa hadisi na cikin bukhari yake cewa salatin Allah subhanahu wa ta'ala ga bawansa shine yace sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la yabo da ubangiji ta'ala yake kyautata ma bawansa a cikin jama'a mafi daukakar jama'a ta mala'iku kenan shi salatin Allah subhanahu wa ta'ala shine yabo ga bayinsa kamar yanda yace huwal ladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima inna allaha wa malaikatahu yusalli alan nabi kenan salatin ubangiji tabaraka wa ta'ala shine yabo na Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa salatin mala'iku shi kuma shine roƙon gafara cewa Allah ya gafarta maka Allah ya maka rahama kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke ce mana wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fi yaquluna allahumma arhamhu allahumma ighfir lahu allahumma tub alai wannan iya abin da yake salati na mala'iku shine su roƙa maka gafara ta ubangiji tabaraka wa ta'ala salati na mu'minai kuma shi ma'anarsa shine addu'a kamar yanda ubangiji ta'ala yace khuz min amwalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim wa salli alaihim ay ud'u lahum bil baraka don haka a cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an gayyaci ɗayan ku wajen walima manzo Allah yace dole ya amsa idan baya azumi manzo Allah yace yayi kokari ya ci abincin da aka shirya na walima idan yana azumi manzo Allah yace fal yusalli wa in kana sa'iman fal yusalli idan ya kasance yana azumi manzo Allah yace fal yusalli me ake nufi da salati anan yayi addu'a to shine anan yace sallallahu alaihi kenan Allah ya kyautata ma manzansa sallallahu alaihi wasallama ya kyautata masa yabo wa ala alihi hakanan abu samu biyansa farkon wadanda zasu karba wannan lakabi sune iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangin shi wadanda suka yi imani da shi lalle shi lafazin al asali a larabci ma'khuzin asalin sa shine ahal wannan alhamza sai aka shahid wannan ha babba sai aka shahid aka maida ta alhamza sai ake cewa al to kuma sai aka yi tasihilin ita wannan alhamza sai aka shahid sai ake cewa al idan aka ce al yana daukar ma'anar iyali idan ku aka ce iyali shine matarka da ƴaƴanka da yayyinka da kanninka ko kuma ya dauki ma'anar atba wato mabiya kamar in aka ce ahlus sunna me ake nihi ai atba us sunna mabiyan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane dan haka kuma shi lafazin adabi ke banta ba da iyali dan haka me Allah yake cewa annaru yurabuna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu wa ala fir'auna ashaddal azab me ake nihi da ala fir'auna ai atba'u tunda a cikin iyalinsa akwai matar shi wadda mumina ce wadda makomarsa ita ce aljanna kenan me ake nihi da al wato mabiya to dan haka wannan addu'a duk wani mabiyin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa kiyama yana gargashin irin wannan addu'a amma farkon wadanda za su shiga sune iyalin gidansa wadanda suka yi imani da shi domin sune fiyayyun halitta sai ya ce wa sahabihi da sahabbansa wanda in aka ce sahabi shine wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin yana mai imani da shi kuma ya mutu akan haka mutumin da ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da kyautawar ido inda ka hadu da shi ko da a ce a matsayin ka na makabu baka ganshi da idan ka ba to sunan in ana kilga sahabbai za a lissafa da kai amma lokacin da ka hadu da shi halin kana mai imani da shi kuma ka mutu akan imani to shine ake kira da sahabi dan haka akwai wadanda ake kirga su a cikin sahabbai a wajen ruqya ko kuma a ce a wajen ruqya kamar wadanda suna yara kankana an ji da su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ne dai da kalima din wasu jiba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna yara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga duniya dan haka kuma ake lissafa su a cikin layin sahabbai sharadi in aka ce sahabi kenan sai mu ce wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin yana mai imani da shi kuma ya mutu akan imani shine ake cewa sahabi sai ya ce al-afiyar waɗanda suke zababbun halitta sai ya ce amma ba'd bayan abin da ya gabata na yabo ga ubangiji tabaraka wataala da salati ga manzansa sai ya ce fa inna ba'da ikhwani lalle sharan wasu ƴan uwana me yake nihi ba ƴan uwa ba waɗanda suke na danganta ƴan uwa waɗanda suke na addini sai ya ce sa'alani ikhtisar jumlatin fi ahadith al-ahkam ya nemi cewa na takaita masa wata ƴar jumla dangane da hadisai na hukunce hukunce kenan haka malam ba a karan kanshi bane bai wallafa littafin a'a sababin wallafa wannan littafi wani ne daga cikin ƴan uwa ya nemi cewa malam ya tattara masa hadisai waɗanda suka kunshi hukunce hukunce na addini sai ya ce min mattafaqa alaihi al-imaman amma fa shi mai tambayar me yake bukata hadisan da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka yi ittifaki akan fitar da shi a cikin ingantaccen littafin su wanda kasancewar malamai sun wallafa littattafai akan haka akwai irin su al-lu'lu' wal-marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan wanda Fuad Abdul Baqi Allah ya ji kansa ya wallafa wanda kasancewar littafin kusan hadisi ya kai kusan 2000 akan duk hadisan da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki ne akan sa akwai irin su Zadul Muslim fi mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim shi ma akan hadisan da al-Imam al-Bukhari ne suka yi ittifaki akan fitar da su a cikin littafin su to amma shi anan kawai iya hadisan da suka kunshi hukunce hukunce shine yake bukata sai yace Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Bukhari kenan shugaba na farko shine wato al-Imam Abu Abdullah shine Muhammad wannan kenan kinaya ta al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah sunansa kenan Muhammad mahaifinsa kuma Isma'il kakansa shine Ibrahim dangantar shi na tukakewa zuwa Bukhara. Bukhara wato birni ne daga cikin biranen Rasha a yau. An gane ko tun a wancan lokaci. Sai ce wa Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naisaburi da kuma wato shine Imam Nabi kenan Muhammad wannan Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naisaburi shi ma mutumin Naisabur ne ita ma Naisabur wato tana daga cikin birane waɗanda suke na Rasha do a wancan lokaci domin galibin al-a'immatu sita duka ɗin wannan yanki ne wanda shine wani malami yake cewa ai ya ishe ka kai a matsayin ka na ajami alfari a matsayin ka na baba larabi ba a immatu kutubi sita gaba ɗayan su babu balarabi a cikin su al-Imam al-Bukhari ba balarabi bane balarabcin da yake haka shi ma al-Imam Muslim haka al-Imam Abu Dawud kuma shi ma al-Imam Abu Dawud mutumin Sijistan ne sannan idan ka dauki al-Imam Tirmidhi shi ma mutumin Turmuz ne shi ma ba balarabi ne haka idan ka dauki wato al-Imam Nasa'i shi ma ba balarabi bane haka idan ka dauki Ibn Majah shi ma mutumin Taswin ne gaba ɗayan su babu balarabi a cikin su to shine kasancewar kuma duk ga iya gudunmuwar su da kawo ma addinin musulunci shine sai yake cewa annai saburi mutumin nai sabur sai yace fa ajabtu ila su'alihi raja' al-manfa'ata bihi sai na amsa masa tambayar sa wato dan kaunar amfana da shi wannan abin da ya tambaya ma'ana wanda fa littafi an gane ku illa kasancewar kamar yanda bayani ya gabata lalle malam ya amsa masa cewa zai masa kuma yayi illa kasancewar ɗan kurakurai waɗanda ba za a rasa ba wanda insha Allah bayani akan su zai zo a cikin littafin lokacin da muke karatu sai ce wa as'alullaha ina roƙon Allah subhanahu wata'ala an yanfa'ana bihi ya amfanar da mu da wannan littafi wa man katabahu da shi wanda ya rubuta littafi an gane ko me yake nihi da wanda ya rubuta shi a farko dai shi zai amsa wannan suna kenan da duk wanda ya rubuta littafin yayi kofin shi yace shi ma ubangiji ina fatan cewa Allah ya amfanar da shi sai yace au sami'ahu ko kuma wanda ya saurari littafin lokacin da ake karantawa au qara'ahu ko mutumin da ya dauka ya karanta domin ya fa'idanci wani abu au hafizahu ko kuma mutumin da yayi kokari ya haddace wanda dama haddacewar ita ake bukata a farko kuma da yin aiki da shi sai ya ce au nabara fihi kuma wanda ya dauki littafin ya leka shi ma ina fatan cewa ubangiji ta'ala ya amfanar da shi dan Hausa mu yake cewa gani shi ya kawo kwadai in dai ka dauka ka leka to kai kwadai abin da yake cikin sa sai ya ce wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim ina roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala ya maida wannan littafi ya zamanto tacicce ne saboda fuskar sa wadda take mai karanci ma'ana ina fatan Allah ya sanya wannan littafi da na wallafa nayi dan shi sai ya ce mujiban lil fawzi ladaihi fi jannatin na'im ya cancanta mun samun rabo a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala shine shiga cikin aljanna wadda take ta ni'ima fa innahu hasbuna lalle ubangiji ta'ala ya isar mana dangane da cimma duk wani abin da muke kwadayin samun shi na alkhairi kuma ya isar mana dangane da guje ma duk wani abin da muke tsoro wanda yake na sharri da mugunta sai ya ce wa ni'mal wakilu ma dalla da abin dogaro shine ubangiji tabaraka ta'ala dan dai insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka fada daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk